Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi shradi sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna nuna godiyamu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya azurta mu da hadara cikin wannan gari mai albarka shine garin Makera a karkashin makwa mashegu loka government a karkashin mashegu loka government jihar Niger Nigeria. Abinda ya kawo mu shine al'amarin da ke da alaka da dawa, tunatar da juna akan anyen kira zuwa ga Allah ta'ala. Shine babban abun da ya kawo mu, shine shirar da seminar don karawa juna ilimi game da al'amarin dawa. Wannan aikin dawa kuma ita ce wazifatul anbiya'i, sina'a ce na annabawan Allah. Saboda haka duk wanda Allah ya azurta ya kasance cikin masu ilimi, masu dawa, to ya san cewa ya rabauta. Domin Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Allahu akbar. Zance mafi alkhairi shine mutum ya kasance ya lizimce mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Zancensa, maganansa ya fi kowace zance dadi, ya fi kowane zance alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka cikin abin da ya kawo. Insha Allah, takaitacce tunatarwa kafin shigowar limami minbari, yanda aka saba za mu yi amfani da wannan dama mu tunatar da juna akan al'amarin aqida. Aqida ta musulunci asalinta daga ina? Daga Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa fahimtar magabata ta kwarai daga kan sahabai da tabi'ai da asba'u tabi'i. Allahu akbar. Idan mutum ya lizimce waɗannan wurare guda uku, wallahi tallahi za ka kubuta, za ka kasance cikin masu bin tafarkin Ahlus Sunna. Amma da zara yace yana da aya, yana da hadisi, amma fasaran aya, fasaran hadisi ta saba kwairon magabata, wannan zai shiga anyan alul bidai. Allah kiyaye mu. Saboda haka in Allah ta'ala ya askaka zuciyar mutum ya fahimce wurin da ake dauka addini, wallahi yana kan nasara, yana kan nasara. Shi ne yasa idan ya kasance Allah ya fahimtar da kai koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana tare da malamai masu kira zuwa ga sunna, ka nuna godiya zuwa ga Allah ta'ala. Domin bayan musulunci sai sunna. Akwai musulmai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa za a gan kungiyoyi daban-daban na al'umma musulmai wadanda suka saba koyarwarsa, wadanda suka saba fahimtar magabata. Saboda haka godiya ne zuwa ga Allah ta'ala, domin waɗannan mutane kaɗan ne cikin al'umma, cikin gidajensu, cikin danginsu, cikin unguwansu, cikin ƙauyensu, cikin garinsu, Ahlus Sunna kaɗan ne. Kuma wannan shi ne ke tabbatar da gaskiyar maganar manzonmu sallallahu alaihi wasallam. Ya ce sataftariku ummati ala salatin wa saba'ina firka kulluha fi nar illa wahida. Cikin saba'in da nawa? Saba'in da uku. Aka ce duk saura suna kan bata, anyoyi bidiya, yan shi'a, yan khawarij, mutazila, jamiya, ga sunan akidu iri-iri, kala kato da makamantansu, duk akan bata suke. daga wa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka nemi karin bayani cewa wacce anya ne zamu bi ka ce anya guda ita ce ta kurai ita ce ne kakiya taya zamu fahimce wannan anya bai bar su ba yace ma ana layil yawma wa ashabi tafarkin da nike kai yau da sahabaina to ka duba wadannan kungiyoyi zagin sahabai ya saba koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zagin sayyiduna Abubakar Umar Usman a kashe al'ummar musulmi akidan boko haram kenan ko wannan ta saba mai koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi zikiri a tabugan kirji ko kirazai ya saba koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi bikin maulidi ya saba koyarwar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai san annabi ibada ce amma biki na aihuwan annabi bid'a ce saboda haka mu bambanta tsakanin abubuwa guda biyu akwai bikin aihuwa annabi kuma akwai son annabi ahlus sunna suna son annabi amma ba su bikin aihuwan annabi bikin aihuwa annabi bid'a ce wasu ne suka kirkiro amma son annabi wajibi ne ibada ce duk wanda bai son annabi ba halakake ne saboda haka muna son annabi kada a rudar da jahilai domin ana rudar da jahilai cewa ba su son annabi wanda baya son annabi sai sayar da gemu saboda bin koyarwar annabi zai daga wando zai nisanci mutanensa ya rizumci sunna ya kiyin biyayya zuwa ga gargajiya wanda suka saba addini son annabi ne yasa ya ko al'umma musulmi akidan kalakatu wanda suka ce ba ruwansu da qur'ani ba ruwansu da hadisai sai qur'ani kuskure ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wama ataakumur rasul Allah ta'ala yace wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaku anhu fantahu ma ataakumur rasul duk abinda annabi ya zo maku na arziki na sharia duk ku yi riko da su wama nahaku anhu fantahu kuma abinda ya ane ku fantahu ku nisance da na abubuwa annabi yace mu nisance kaba'iri manyan laifuka ya ce mu nisance bidiyoyi Allahu Akbar saboda haka wama ataakumur rasul annabi ya zo da shari'a annabi shi ne ya yi bayanin ayoyin qur'ani waɗanda suka zo jumlatan babu tafsili Allah ta'ala ya ce aqimu salata ya za mu yi sai daga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hatu haka yau ma asadi ku fitar da zaka na zikin gonaki kwano nawa ne sai daga bayanin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhi mun saukar maka da qur'ani litubayyana dan kai masa bayani na abinda aka saukar masa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke bayyana mamu ayoyin qur'ani wurare da dama ka tambaye kalakato kai aikin haji lokacin da kaje kai aikin haji ba ni wannan aya dake nuna maka cewa lokacin aikin haji lokacin aikin ya fara daga watan Shawwal wata na 10 Zulqa'da Zulhijja ba ni aya cikin Qur'ani dan kalakato zai samu wannan aya babu sai cikin hadisai domin suna zuwa aikin haji waye ba su wannan damar su je su yi ihrami na aikin haji cikin wata Shawwal Zulqa'da Zulhijja babu aya saboda ka rudar da kansu ne shine yasa Sheikh Fawzan yace duk wanda yace ba ruwansa da Qur'ani to sai ba ruwansa da hadisi wannan zindiku ne an aiko shi ba ta musulunci domin Qur'ani yace Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayani mai bayanin Qur'ani abinda ya zo maku ku yi riko da shi annabi ya zo da mai ilimi ilimin sa shine hadisai wadannan akidu duk akidu ne wadanda suka saba koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuye uwa kada mu bar yaran mu ba karatu domin yara wadanda suka zama kidnappers bandits boko haram iswap yawanci rashin tarbiyyar iyaye ne fa sun tashi cikin neman kudi sai su hadu da wadanda za su hallaka su saboda jahilci da son kudi sai su bi tafarkin wadannan mutane yawanci matasa wadanda suka fara cikin wadannan miyagun ayyuka yawanci jahilci ne karatun zamani karatun addini mu karfafa su su ne babban ajiya da za mu kula da shi ga zuriyarmu kada mutum ya ta tara kudi amma yaki ya bawa yaransa mata da maza ilimi kada mu yi rowa domin Allah ta'ala ya sifanta alul badwi mutanen kauye da me kafirinci munafinci jahilci saboda me ba su da ilimi al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasulihi al-a'rabu mutanen kauye ashaddu kufran kafirincin su yafi sanani munafincin su yafi sanani sama da mutanen mazaunan birni saboda me mazaunan birni suna tare da malamai da ilimi ilimin zamani ilimin addini saboda haka alhamdulillah duniya ta hadu da juna kada mu bar yaran mu akwai makarantar islamiya ko akwai malamin islamiya a garin ku baka damu da malamai ba yaranku ba su zuwa islamiya ba karatun boko wallahi asari ne ga al'umma wata annuba ce ko annuba ce ga al'umma musulmi ka kashe yaranka da rai kuma Allah zai tambaye ka nawa zaka biya a kauye da abin da kake samu a kasuwanni mu ji tsoron Allah yaran nan amana ne gare mu kada mu yi sunna a baki matanmu yayanmu ba ruwansu da sunna sun tashi kawai cikin neman kudi gona kasuwanci wallahi cin amana ne domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa alaykum nara ku iyaye za ku ce mu ahlus sunna ne amma yara za su iya tashi su shiga wata mummunan hanya saboda me babu ilimin sunna sai yan siyasa yan dabba yan boko haram yan bandit su kwace wadannan yara a gaban ku saboda me sun tashi cikin kudi ba ruwansu da ilimin addini domin da ilimi ne mutum ke samu aski ya ku iyaye ya ku jama'a ahlus sunna ku karfafa karatun addini da na zamani ga yaranku kada ku bar su ba karatun addini a karfafa su cikin boko ko a karfafa su a boko amma ba na addini duk kuskure ne musamman babban karatu wanda Allah ta'ala ya ce yakan kara daraja kan kara darajar mutane a kai shine ilimin addinin nan mutum ya zama professor zamani ba karatun addini ba yi da wata daraja wurin Allah saboda haka mu karfafa musamman zamani da muke ciki yaranka su yi karatun islamiya su yi karatun zamani don kada wani ya zo ya yaudare su ya cutar da su domin matsalolin da muke da shi yau kenan wani dan boko a garin ku amanan ku azikin ku shi kada ya rike domin ya san cewa ba ku san komai ba ba ku da kwali na zamani ba abin da za ku yi saboda haka muraya al'amarin ilimin nan muraya aiki da sunna muraya al'amarin karatun addini mu ma lokacin bai wuce ba akwai daga cikin manyan malaman zamani Sheikh Al-Abbad babban malamin hadisi ne a Madina yace ya haddace Qur'ani bayan ya kai shekaru 50 a duniya lokacin ya fara mai haddan Qur'ani mulzimci wuraren wa'azi don mu gyara rayuwarmu amma a gan al'umma musulmi kowace kasuwa an shirya za a je akwai kasuwan gari kaza na makera na ina amma malami ya je dawa na sati sau daya ko sau biyu kun kasa zuwa wannan cin amana addini ne cin amana ne ku karfafa malamai shine darajanku shine alkhairinku domin yawancin musulmai yau wallahi tallahi kai kasala ku ga kishiyoyin mu kristoci yadda suke tara kudi suraya wuraren ibadan kafirci amma ga wuraren mu masallaci ba tsafta ba shara ba komai kuma ga wuri yawan mu ba amfani inda da kunan mu ne za mu iya kwana ba tsafta ba gyara dakin Allah ne fa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan mafin alkhairi wuri a bayan kasa da mafin sharri wuri a bayan kasa sai ya ce mafin alkhairi wuri shine masallaci ne zai hana mu muraya wannan dakin Allah mafin sharri wuri a bayan kasa shine kasuwa ya ku al'umma musulmi yanda muke raya shagunan wurin kasuwancin mu muraya wurin ibada muraya dakin Allah Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alayhi salam da nansa Isma'il cewa mai an tayyira baitiya lit-ta'ibi wal aqibina wa ruk'i sujud mu kula mu tara kudi kacci masallaci ke bukata sai ne menene muraya duk abun da muka kashe a wannan wurare masu albarka daraja ne gare mu su ne sadakatin jariya abun da ka tara na magada ne abun da ka kashe cikin hanyar Allah shi ne alkhairinka guzurinka na lahira ke jama'a saboda lokaci limami ya shigo shi ne shugaban dawa ko kwamitin dawa na jihar Naija Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa imani da lafiya tare da mu baki daya Allah ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah